بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله.
تيجي بركة الله في التعليم والمتعلم في دليل التعلم. ما لا يكي تيوا مغوش بدي منا تشكين بابي كو ليكي مغانا عطان على الجد والمواظمة. ما لا يكي تيوا وذكر الشيخ وذكر الشيخ الإمام العجل الأستاذ ودي الدين النيسابوري وأن ما لمن يا أنبتا في كتاب مكارم الأخلاق أتكين لكتاب إنشنا مكارم الأخلاق yake cewa annadal qarnaini wannan sarkin da ake cewa dal qarnaini lamma arada an yusafira li yastawliya ala al mashriq wal maghrib lokacin da yayi ni yayi bulago dan yaje ya mamaye mahudan rana da mahudan rana ma'ana kawo dan ya samu yayi saidara yayi centralizan gabas da yamma duka su zama tuwa karkashin mulkin shi shawagar hukama a fi zalika sai shawarci masu hikima wanda suke tare da shi a wani shawarci su cewa ya kuke gani layi bulago wannan ko ba layi bulago ba kala sai yake cewa da suka ba shawara sai yake cewa kaifa usafiru li hadha alqadar min almulki to yaya zan yi in yi bulago zuwa wannan gwargwado na mulki wannan mulki da na san wannan ba ya ishe ne ba yaya za a yi in yi bulago kawai dan in je in samu wannan mulkin in je in samu mulkin gabas da yamma yake cewa fa inna ad-dunya qalilatun faniyatun wa mithluka ad-dunya amrun yake cewa saboda ita duniya ma kadan ce sannan ko mai karewa yake cewa sannan mulkin duniya abun haqiqun abuni wala antati falaysa hadha min ulul himmah wannan ba daga cikin ulul himmah shi ma shi yake wadi ma kanshi fa qala al-hukama'u sai hukama'u masu hikima sai suka ce mishi sai suka ce ya sarki safin kai ne kai bulamuwan li yahsula laka mulkud dunya wal akhirah dan ka samu mulkin duniya da mulkin lahira saboda in kai bulamuwan kai ne ka samu mulkin duniya ka hade ga wasu da yamma suka zama to a karkashin kulawarka ka tsaida kai adalci aka tsaida hukuncin Allah to zaka samu mulkin duniya afu zaka samu mulkin duniya in kai ka wannan yanzu ka samu wannan mulkin sannan idan ka je aka yi mulki cikin adalci aka tsaida doka Allah to zaka samu mulki kuma a lahira ma'ana zaka samu matsayi a ranar lahira wajen Allah subhanahu wataala fa qala sai da suka gaya mushi aka sai ce to haza hasan wannan kuma abu ne mai kyau a samu mulki dan saboda a tsaida shari'ar Allah ayi adalci dan a samu lahira wannan ya abu ne mai kyau yake cewa qala rasulullah malam wannan magana mai littafin ce malam yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allah yuhibbu ma'aliyal umur wa yakrahu safsafaha Allah subhanahu wataala yana san al'amura madaukaka Allah yana kyamal al'amura kuma baya al'amura attafiya al'umuru tafiya al'amura kuma baya wanda kawai ba komai ba wannan hadisi ne na Hasan ibn Ali ibn Abi Talib hadisin wannan Baihaqi ya kawo shi al-Imam Tabarani ya kawo shi sannan kuma an rawaito shi haka nan daga ɗaya daga cikin sahabbai ina shi ko riwaya ce ko ta Sahal Sa'd ai Sahal ina shi ma'ana dai hadisin dai ya inganta hadisi ne Hasan Imam Albani ya kawo shi a cikin Sahihul Jami' hadisi ne wanda ke da isnadi Hasan ma'ana abin da hadisi ke nuna Allah subhanahu wataala yana san dukkan abin da ya zama to al'amura ne madaukaka abin da zai kawo kusanta mutum zuwa ga Allah subhanahu wataala amma Allah baya yana kyamar abubuwa kuma baya al'amuru tafiya abubuwa da suka zama to kawai wanda ba komai ba ko al'amuran da suka zama to za su kai mutum zuwa ga sa'a ma Allah subhanahu wataala wa qila aka faɗi a cikin wata waka aka ce fala ta'jal bi amrika wastajim fala ta'jal bi amrika malai yace kada kai gaugawa da al'amarinka wastajim a kai dai ka dawwama da wannan al'amarin naka kakkace kawai kana so kai abu a kai tsaye kai dai ka dau abu da zaka dawwama kana yi malai yace fa ma salla asaka ka mustaqimi ko afwan fa ma salla asaka ba komai bane zai nekan maka da sandarka ka mustaqimi kamar dawwama kamar yau da gobe abinda wake ni a wannan baitin shine duk idan a bakin karatu ne kakka zo ka ce zaka yi kai ka tsaye karatu ko a lokaci daya kawai in sarki wannan littafin da kauga ko yau in zo in har ga ci wannan abin da kaugawa ka dauka da yau da gobe ta yanda zaka tabbata kana yi yanda kuma abin zai mun da sama sai bada misali ka cewa idan sandarka ta karkace kakka zo ka ce zaka zaka mekar da ita kai tsaye tana ga da kawo ka create ita kanu amma yau in ka zo ka dan mekar da ita yau ka dan mekar da ita kamar yanda wasu za ga a yankin Sahara yankin Awlit saboda su kasar su tana da ya ke cewa tana da babu ba iya yin rami kai tsaye sun zo za su yi rami yanda suke yi in aka yi rami yau aka samu wani kilo kamar 10 ko saboda haka sai a tuka shi da ruwa maka tuka shi da ruwa gobe kafin su zo kasar wannan ta yi taushi hallo sai a tsara rami a yi rami haka suke yi rami to kawai in suka ce da za su yi a kai tsaye ba za su iya yi ba saboda tawon asali amma kuma in suna yau da gobe gani har sun kai sun samu adadin da suke so to wannan shine malam shi ma abin da yake wuri a wannan da yake cewa qila aka ce qala abu hanifa li abi yusuf rahimahullah abu hanifa idan Allah tabbata gare shi ya gaya ma almajirin shi abu yusuf alqadi qadi abu yusuf yace kike ce mushi kunta balida kai da ka zaman to bakka gane ka wato yake cewa akhrajat kalma wazabatu fi dawsi amma dacewar ka da kwazanka da kake da shi ya fitar da kai daga wanda bai gane zuwa mai ganewa mana da kai bakka gane ka wato amma saboda kana da kwazo kawai sai kawai kana ganewa ka zama malami ka san ku abu yusuf shine wanda ya gaji abi hanifa shine ya zama to mai wanda ya gaji abi hanifa a yi da mushi da fatawa da sauransu to kaga inda a ce bashi da mawazaba da bai gane shi ba da bai biyo shi ba fa walika ta wa iyyaka wal kasli fa innahu shu'umun malai yace kashe dinka da kasala saboda kasala shu'uma ce wani abu ne shi'umi malai yace wa afatun azimatu sannan kuma wata cuta ce mai girma malai yace wa qala ash-shaykh abu nasr as-saffar al-ansari wannan malamin yake cewa ya nafsi la tanfi anil amal ya kira kada ki jinkiri game da aikin kinki ko kamar yadda manzo Allah ya ce ma afwan kamar yadda Abdullahi dan Abbas yake cewa ko Abdullahi dan Umar yake cewa idza amsayta ko fala tantazir as-sabah malai shi malai yake cewa la tanfi ya kira kada ki jinkiri game da aikin kinki fil birri wajen abun da ya shafi aikin kinki wal abali ko abun da ya shafi adalci wal ihsani wajen abun da ya shafi ihsani fi mahalin wajen yi sannu to kada ki jinkiri wajen yi sannu wajen yin wannan ayyuka na alkhairi malai yake cewa wa kulli bi amalin fil khairi mughtamar dukkan wani ma'abocin alkhairi dukkan wani mai aiki na alkhairi wani ma'abocin aiki cikin alkhairi to wannan muktabar abun zaka ji abun so kamar abun mi za a ce kamar abun guri kowa yana so ya samu wannan abun na alkhairi dan kai an ce wani yayi aiki na alkhairi to kai kaima kana so ka samu wannan abun sai ke cewa amma wa fi bala'i wa shu'umun kulli bi kasali amma dukkan wani mai kasala wani ma'abocin kasala to zaka samu cikin bala'i ne da kuma shu'umci to wannan za a ga ba kowa yake son wannan abin ba kowa yake son al'amuran da zaka za abinda babu ci gaba ko kuma wanda yake da ma'abocin kasala to zaka samu ma'abocin kasala shi kullum yana cikin yanayin bala'i da kuma shu'umti tunda kasala tana yi zawa ta hana mutum abinda yake so yayi na kyauki qala malaki ta wa qad ittafaqa li fi hadha al-ma'na malai yace a wannan ma'ana da wannan malamin ya wadi a na samu wani tsara wata ma'ana ta zo mini na tsara baiti yake cewa a wannan ma'ana da aka wuce sai tsara wannan baiti yake cewa da'in nafsat takasula wat tawani wa illa fasuti fi zal hawali falam ara lil kusal al hazza yuhza siwa nadamin wa hirman al amali malai yake cewa ya nafsa a da'in nafsa afwan ya ki raina da ittakasula ki bar kasala wattawani da kuma jinkiri wajen yin abu wa illa idan ku ba haka ba fasubuci zaki tabbata fi zal hawani cikin bakin ciki cikin walakanta kun zaki tabbata cikin walakanci yake cewa kai ni falam aralil kusala hazza ni ban gaba wani rabo ga masu kasala suke samu wanda suke rabota da shi falam aral lukusal hazza yuhza ban gaba wani rabo da masu rabota suke ba masu kasala afwan suke rabota da shi siwa nadamin in ba nadama ba wa hirmanul amani kuma haramta musu gurace gurace su da aka yi mana kasala bata da wani alkhairi saboda kana so kai wani abu na alkhairi wani abu na alkhairi to da kasala ta same ka kai wani abu kawai zaka yi tuna dama cewa ya ake ban yi maka kai sai kai tuna dama kai da kanka sannan kuma ka kasala wannan ta haramta maka ka samu wani gurin ka da kake so ka samu malai yake cewa waqila ance kam min haya'in wa kam ajizin wa kam nadamin jammin tawalla da lil insani min kasali malai yake cewa iyyaka ay iyyaka an kasani fil bahthi an shubhin ma qad alimta wa ma qad shakka aw wata waya wa ma qad shazza an kasali ko malai yake cewa ma qad shazza an kasali sali ne ko yawa malai yake cewa kam min hayahi wa kam ajazi yawa in ka samu kumya wa kam ajirin yawa in ka samu kasawa gajiyawa wa kam nadami yawa in ka samu nadama jammi duka wa'annan abubuwan zaka samu tawalla da nisari ne kasari suna faro mutun ne suna mutun yana samun su ne ko a ce suna aihon ma mutun ne daga kasala suke samu ka samu mutun ne gajiyawa ka samu yana cikin nadama to wannan da ba in kaje zaka samu kawai kasala ce ta sabu ma wasu wannan nadama haka ne ka samu mutum yana kumya amma nan kumya ba yana ne akan wai kumya saboda kumya abu ne da ka san shi a addini eh kumya da zaka samu mutum da yake yin wani abu na alkhairi to kawai kasala shi ta sashi ta sabu ma wasu wannan kumya haka gajiyawa shi kasala ce ta sabu ma wasu wannan gajiyawa haka ne nadama shi to kasala ce ta aiwo mishi da wannan nadama da yake malaka cewa dan haka iyaka an kasale ka shedinka da yin kasala fil bahasi an shubha idan kana neman wata shubha wani abu da yake taimaka kana so ka gane lamarin shi to kakka gashiya misali in aka baka wata matsala mai wahala kana so ka iya gane kanta to kakka je kawai daga kaji kanka yayi caji yayi zai ko ka watsa da tafan ka je ka kwanta a'a kai kokari ne sai ka gane kuma da kitawo ma kada alinta abinda ka gane shi to fa lillahi alhamdu amma wa kan wa qarshan za anka abinda yake taimaka ka kasa gane shi ya baka wahala to sali ka je ka tambaya daga tambaya zaka iya samun amsar shi malaka ta wa qadi qila anti alkaslu min qillati ta'ammul fi manaqib alilm wa fada'ilihi malaka cewa kasala tana samuwa ne dalilin karamcin shine haka ne anako
qila haslu
aha
to kuma sai aka kawo
kasala
haslu ko ne
yahsul yahsul kasalu malaka ta to kasala tana samuwa ne daga karamcin yin ta'ammuli karamcin lura a cikin manaqib darujoji na ilimi da kuma fadalashi dan kaga mutum yana kasala to bai je ya kalli darujoji na ilimi ba in mutum je ya kalli darajar da ake samu a ta ilimi in kun aka yi ilimi to za ka ji wannan kasalar ta bawshi malai yake cewa shine kamar magana da ake cewa magana da suke cewa man arada ma yablughu hana alaihi ma yablughu duk wanda ya san abin da yake nema to duk abin da zai je ya bada ko wahalar da zai yi sa baya kallon wannan abu in je ka san meye kasa a gaban ka meye hadafin ka to kawai dan ka kwana kana bauci dan kai tahiyyar kilo 20 ba ka ganin wannan abu saboda kai ka san meye kake so a gaba malai yake cewa fayambagi an yi tijiba nan so ala tahsil wal jid wal mawadama bi ta'ammuli fi mabaril ilm malai yake da haka ya kamata mutun ya gajiyar da kanshi wajen ala tahsili ya gajiyar da kanshi wajen neman ilimi wajen neman saduwar ilimi da kuma kokari da nacewa bi ta'ammuli ta hanyar lura da fadloli na ilimi yake cewa fa innal ilma yabqa ilimi shi wanzuwa yake ilimi yana tabbata wal malu yafna amma dukiya kuma tana karuwa daina da kai dukiya amma ilimi yana tabbata kama qala amin mu'min kamar inda ali bin abi dalib yake cewa radina qismatan jabbaru fina lana ilmun wal juhali ko wal juhali malu eh wal alai ko wata gwa to wal a'mali malu fa innal mala yafna an qaribin wa innal ilma yabqa la yazal yake cewa mun yarda ali bin abi dalib yake cewa mun yarda daraban da ubangiji yayi mana shine aljabbaru radina qismat aljabbaru fina mun yarda da
mun yake sanin da ilmi ya baka bi ba ga ma'lumat
aha to wannan duka nuska ne wallahi tsari ne ake samu duka a cikin nuskokin ilimi da kai wannan ma'lumat ma ka san ai ba ba mu bane wanda kudama suke amfani da shi ka kare ma'lumat kudama za ka yi ba da mai daga cikin malike cewa Ali bin Abi Talib yake cewa rabina qismatu kenan ilimi yana yana tabbatuwa ne ko yana wanzuwa ne da wanzuwar abin da mutum ya karanta idan abin da ka karanta akwai shi yana nan to ilimin wani ne anan Ali bin Abi Talib yake cewa rabina min yarda qismatal jabbar fina rabban da ubangiji ya imana a cikin mu lana ilmu yake cewa mu Allah ya ba mu ilimi wadul aada su ko makiya su ne kafirai Allah ya ba su dukiya kita fa innal mala yabqa fa inna yafna afu shi duk dukiya karewa take an karimin anan kusa dukiya za ta kare amma wa innal ilma yabqa shi ilimi yana tabbata yana wanzuwa la ya gado baya gushewa yana nan malik ta wal ilmu nafi'u yahsul bihi husn yani husn adh-dhikr ilimi amfani ilimi mai amfani to yana samuwa ana yana saduwa da shi da wannan ilimin mutum zai samu kyakkyawan ambato idan mutum ya mutu idan da ilimin da ya karanta bai amfani to zaka ga ana yaban shi ka an yi asara ana ta yaban shi amma kaga idan ilimin da ya karanta bai amfani bane sai ya ma'aru ga wannan shi malaike cewa wa yabqa zalika ba'da wafatihi shi wannan kyakkyawan ambatan yana wanzuwa bayan ya mutu ma fa innahu hayatun abadiyyatun wannan kuma rayuwa ce ta hal abada anan zai shiga wasu baituttuka su ma dai masu danyawa insha Allah yayin tsaya nan malai su kuma insha Allah zuwa ga mai mutum da abin da muka fada ya Allah mu nada wannan muke kusa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallahi wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ana da shafa ina da gwaninda alai su duka da